dam thi mukham bo jo ma vyakt nilay ritam tin talai stigda raktais chago dam te dukham bo jam agatam ai ritam kum talai sne daraktai chago Muhuschunditam bimba rapta darame Manasya virastam alam lakshalava Muhuschunditam bimba Rattarame Manasya virastam Nalam lakshilava Namo deva damoda Ananta Vishnu Sira Prabho Dukkha Jalati Madhva Vipadristi Vristyate Dinam Bhatanu Vihanesha Mama Jam Vidyakshi Krishna Kripa Dristi Vristyati Dinam Badanu Vihanesha Mama Padristi vristyati dinam badanu Vihanesha mama jnana yakshi drishya Atma Jaubada Mujjaiva Yadva Daya Mochita Bhakti Bajau Pitaka Atta Prema Bhakti Sakame Prayacha Namokshi Grahome Sthidamodareha Namaste to Dhamme Skuragipti Dhamme Kadiyodaraya Ta Vishvashadame Namaste to Dhamme Namaste नमस्ते तु दाने स्फुरादिप्ति दाने हरियो दरायत विश्वास दाने
Da 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 Prabhupada K. Yeah, Premanande.